Strike producer. Northeast Records.
Sorry. Baru konga ni na suri a Instagram aboki na kazo ka ganta sunanta suri a Instagram hadaddiya da kyau jikinta location dinta Kano Kaduna Sokoto da Kebbi a Instagram in sai na ce da ita hi ta ce da ni hi nayi farin cikin ganinki a Instagram shin ina za na ganta wai ina za na ganta ina za na ganta wai ina za na ganta dan gashi ga ni sore 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 in sore 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 in sore 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 in sore 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 Eba tona sa a zuciyarki ki bani dama dan na saki shauki cikin kuma ta babu me kamar ki suri suri ko batuniya ta zo suri ne bazan kalle ta ba Kano Kaduna Sokoto ne manki zani bazan bar ki ba barabuwa ni dake mu zauna tare ni dake Barabuwa ni dake mu zauna tare ni dake mu yi soyayya
sore 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 in 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 sore sore